الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 2 ga watan Sha'ban, hijirar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace ma 8 ga watan hudu shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Yanda a cikin mata ta tarbiyya, ko mu ce kenan maciyar wadda take ta ijidi islamic, wato malami abun jarabawa yakan jeho tambayar cewa ɗalibai ku rubuta misali ka ɗauka cikin suratul mulk, sai ya ce uktub min qawlihi ta'ala tabarakal ladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, sai ce ila qawlihi wa huwa hasir. Misali shi ne kake tambaya, haka kin ya halatta nau'i ne na jarraba, kuma haka salan kenan jarrabawa ta abin da ya shafi bangaren al-Qur'ani kenan iktibar, wanda ake kiran shi kenan tahriri, a rubuce kenan. Haka ake yazo sai a ce ka rubuta daga aya kaza zuwa aya kaza, to illa kasancewar barnar da ake samu da yawa wanda bai iya ba, wani lokaci sai ya ringa kawo aya da ma'ana, shi kuma haramun ne, wato riwaya ta alqur'ani wannan, wato hakaito alqur'ani da ma'ana, domin alqur'ani ma'anashi lafazin shi da ma'anashi gaba ɗaya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana halatta ka rawaito alqur'ani da ma'ana. Abinda baka sani ba shikenan kake tare, abin iya abinda ka sani ka rubuta. Na'am, shi yasa a irin kamar misali a irin wannan lokaci waya tana da matsala barin ɗalibai su shiga ɗakin jarrabawa da ita, domin ta hanyar nan duka suke sata, sai kaga wanda kwata-kwata ma bai yi komai, bai harrace komai ba, ya buɗe waya ya rubuta ya bada amsa cikakka. Shi yasa irin wannan ake jarrabawa bangare biyu kenan, ya zamanto iktibara shafawi kowa yazo ya karanta sannan kuma an doyin an zo ayi jarabawa ta gaba daya a rubuce na'am kamar ka ga kokonto a cikin ta
sabu ce ku da sabu da ta kama shi kuma ya yi su da yake kokonton ne ce ko
to anan lokacin da mutum yake kokonton a ta farko nake ko a ta biyu sai ka dauki ta farkon shine kake da yake in kana kokonton a ta biyu a ta farko ne kake ko a ta biyu sai ka dauke ta a matsayin ta farko domin ta farkon kana da yake
na'am wanda mutane ne aka barin su gado ko eh kai daga cikin sa akwai wanda suka mutu ba rawa ba aka tashi rawa za a rawa har wanda suka mutu ba wani dan uwan su da kansu
wai misali jinkirin raba gado ne aka yi har ya kai wasu daga cikin magadan Allah ya musu rasuwa idan aka tashi rabawa za a raba da su kwarai haƙƙi ne dole za a raba a fitar da kasan su ma waɗanda suke da gadon su kuma su ci gane ku su ma waɗanda suke da gadon su su ci don haka shi jinkirta raba gado wannan bayyada cewa kuskure ne wanda yake babba abin da ya dace a farko ba tare da ɓata lokaci a raba in an raba kowa ya san ka san shi in gamawa ake kuma hannu a zo a gama a ci gaba da zama amma kowa ya san mene ne haƙƙin shi amma na haka a bar gado a ki rabawa ya ɗau wani lokaci mai tsawo har ya kai wasu daga cikin magada su fara mutuwa wannan kuskure ne wanda yake bai dace ba wannan za ka samu da yawa mutane suna haka sai a ringa wai menene wai haɗin kai ne wai wannan ku ba haɗin kai ba ne Allah da ya raba ya fi mu san mu haɗa kanmu kuma ya fi mu sanin wace hanya ce wadda za ta haɗa kawo mu wani gado da aka raba wani ɗan uwa yana gayan shekara 50 da wani abu shekara 50 da wani abu sannan aka raba gado da yawa daga cikin magadan tun sun mutu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul hajj mun tsaya karshen wato hadisi na Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda wanda kafin shi hadisin Abdullahi ibn Zaid ibn Asim Allah ya yadda da shi yake faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna ibrahima harrama makka wa da ali ahliha dan Allah yake cewa lalle annabi ibrahim alaihi salam wato ya mai da makka harami ce ta na Allah tare da cewa a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa inna Allah harrama makka lalle ubangiji ta'ala da kansa wato ya mai da makka cewa harami ce to dan haka anan wannan riwaya da cewa lalle annabi ibrahim alaihi salam ya mai da makka harami ce ma'ana ya bayyana ma jama'a cewa makka harami ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala amma hukuncin Allah shi ne ya hukunta shi iya abinda yake daman abinda yake kan annabawa da manzanni shi ne isar da saƙo su bayyana ma jama'a iya abinda Allah ya zartar da shi na hukunci shi ne ma'anar inna ibrahima harrama makka lalle ibrahim alaihi salam ya bayyana ma jama'a cewa Ubangiji ta'ala ya mai da wannan gari na makka harami ne nashi wada ali ahliha kuma Ibrahimu alaihi salam ya ma mutanen Makka addu'a na cewa Allah ya wadatar da su game da ƴaƴan itace kuma ya amintar da wannan gari kamar yanda Ubangiji ta'ala ya hakaito mana addu'ar da Annabi Ibrahim alaihi salam yayi a can cikin suratul Baqara وإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير حكاكم الله يقصن تامنا عشان تشكي سورة إبراهيم shine yace ya ubangijina ina roƙonka wannan gari na Makka ya Allah ka maida shi gari wanda yake amintacce abin da ya roƙa na farko Allah ya maida garin gari ne wanda yake amintacce Allah ya karɓi addu'a shi can yake faɗa mana wa man da kalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin wannan harami na ubangiji to ya kasance amintacce shine sai yace warzuq ahlahu minas samarati yace ya Allah ka azurta mutanen Makka wato game da ƴaƴan itace man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda yayi imani daga cikin su da Allah yayi imani da yinin alkiyama shi Annabi Ibrahim alaihi salam ya takaita addu'ar shi ga mu'minai cewa duk wanda yayi imani da Allah yayi imani da yinin karshe ya Allah ka azurta su game da ƴaƴan itace Ubangiji ta'ala sai ya ce wa man kafara yace har ma wanda ya kafirce mu Ubangiji ta'ala ya ce fa umati uhu qalilan zan jiyar da shi wato jin daɗi wanda yake kankanne iya rayuwarsa ta duniya sun mahaffar ruhu ila azabina bayan mutuwa Ubangiji ta'ala ya ce zan fakar da shi zuwa azaba ta wuta wa bisal masir Ubangiji ta'ala ya ce fir da makomar bawa a ce wuta ita ce makomar shi a ranar kiyama to dan haka addu'a ce ta Annabi Ibrahim alaihi salam shine ya ce wada ali ahliha Annabi Ibrahim yayi addu'ar cewa Allah ya albarkaci wannan gari wanda Allah sai ya ce wa inni haramtu almadina kusan da cewa ni ma na maida madina harami ce kama harrama Ibrahimu Makka yadda Ibrahimu alaihi salam ya maida Makka harami manzon Allah ya ce ni ma Madina na maida ta harami ce sai ya ce wa inni da'utu fi sa'iha wa muddiha manzon Allah ya ce kusan da cewa nayi addu'a wato game da sa'i na mutanen Madina da mudun su sa'i da mudu wannan zakka ne wanda yake na awo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa'i abin da yake badawa shine gwargwadon mudu hudu an gane ko mudu wannan wanda ake zakka ta hudda kai da shi sai ka lissafa hudu zai baka sa'i guda shi kuma sa'i in kamar akan sikeli zaka dora kilo uku nauyin kilo uku yake badawa shine yace wa inni da'utu fi sa'iha wa muddiha manzo Allah yace ni nayi addu'a game da sa'in su da mudu su ma'ana ajimunce sai ka ce game da zakkar su cewa Allah ya sanya albarka a ciki bi mithli ma da'a bihi Ibrahimu li ahli Makka manzo Allah yace kwatancin addu'ar da Ibrahimu ya ma mutanen Makka manzo Allah yace haka ne ma mutanen Madina balma a wata riwaya manzon Allah yana faɗa bi mislai ma da abihi Ibrahimu li ahli Makka linkin addu'ar da Ibrahim alaihi salam ya ma mutanen Makka manzon Allah yace linkin ta na mutanen Madina to dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana yadda Makka harami ce na Ubangiji subhanahu wata'ala to haka ita ma Madina dan haka ita ma kanta Madina kwarauce kwarautarta ko saran itace ko da icci ne wanda yake mai kaya ko danyar ciyawa da abin da yake kama da haka duka baya halatta haka tsuntar tsuntuwa ta Madina cikin harami na Madina ita ma baya halatta sai ga wanda zai ci giya iya tsawon rayuwarsa kamar yadda tsuntuwar Makka ma haka ce to a wannan hadisi na karshe hadisin Aliyu Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-madinatu haramu ma baina ayrin ila thawr manzon Allah yace Madina harami ce tun daga dutsen da ake kiran shi ayir ila thawr wato zuwa dutsen da ake kiran shi thawr shi jabalu thawr yana nan bayan dutsen Uhud shi kuma jabalu wannan ayir shi kuma yana nan kudancin wato Madina kenan tun daga wancan dutse wanda ake kiran shi ayir har zuwa dutsen thawr gaba ɗaya abin da ke tsakankanin nan harami ne na Ubangiji subhanahu wataala haka idan ka dauka wato tun daga Laba wadda take sharqiya ko ka ce harra sharqiya zuwa harra garbiya idan aka ce harra fuskar kasa wadda take shimfida da duwatsu ita Makka tana da unguwa da ake kiranta harra sharqiya ta gabas sannan kuma akwai harra garbiya tun daga can har zuwa yamma sannan kuma daga kudancin ta daga dutsen Ayr zuwa kenan Jabal Thawr wanda yana bayan dutsen Uhud gaba ɗayan abin da yake cikin wannan zagaye harami ne na Ubangiji subhanahu wataala ta kowane shashi sai kai tafiya ta kai wajen mil 12 sai kai tafiya kusan mil 12 gaba ɗayan shi wannan abin da yake wannan kewayi harami ne na Ubangiji subhanahu wataala to shine cikon hadisin da manzon Allah yace al-madinatu haramun ma baina ayrin ila thawrin sai yace man ahadatha fiha hadafan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla manzon Allah da yace Madina harami ce tun daga dutsen Ayr har zuwa dutsen Thawr manzon Allah yace man ahadatha fiha hadafan wato duk wanda ya farar da wata bid'a a birnin Madina ya kirkiri wani abu da sunan addini ya zo da shi ko kuma ya zo da wani nau'i na ayyuka waɗanda suke na ta'addanci domin in aka ce al-ihdath fid-din yana zamantowa kala biyu farar da wani abu wanda yake na bid'a ko kuma zawwa da wani abu wanda yake na ta'addanci wannan Allah yace man ahadatha fiha hadafan duk wanda ya kirkiro wata bid'a a birnin Madina ko ya farar da wani aiki wanda yake na ta'addanci wannan Allah yace awa muhdithan wato ko kuma ya ba dan bid'a mafaka ko dan ta'adda ya bashi mafaka ya kuni shi ko ya mara masa goyen ya bashi goyen baya akan ci gaba da yada bid'a shi da ta'addancin shi wannan Allah yace fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la'antar Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya ta tabbata akan shi wannan Allah yace la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla duk abin da yake aikatawa na farin Allah ko na nafila Ubangiji ta'ala baya karba masa wal iyadu billahi dan haka kirkiro da wani abu wanda yake da bid'a a birnin Madina ko kuma ci gaba da aikata ayyuka na bid'a a birnin Madina da farar da wani abu wanda yake na ta'addanci hadari ne wanda yake mai girma dan haka ita Madina ta bambanta da sauran garuruwa dan haka malamai suke wallafa littafi suka wallafa littattafai yan rasail waɗanda suke akan ladabba na zama a birnin Madina wanda farko daga kaji wannan littafi shi ake baka ka karanta ka san da cewa wannan gari da ka zo ya bambanta da sauran garuruwa yana da ladabi nashi na musamman domin zama a cikin shi hatta a cikin waɗannan rasail waɗanda suke na hukunce-hukuncen hajji da umra malamai sukan raba wato da dubba waɗanda suke na zaman Madina to kaga don abinda zai janyo ma bawa la'anta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya kuma cewa Allah baya karɓar duk abinda yake aikatawa na farin Allah ko na nafila har sai ya tuba ya daina kaga wannan hadisi ne wanda yake mai girma don haka dai a takaice kenan wannan hadisi yana nuna mana iya haddin wato harami wanda yake na birnin Madina kamar yadda shi ma na Makka a kayyade yake duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana farkon harami da karshen sa a irin yau idan ka tafi ko ina zaka ga akwai babban falo da ake wanda shine in ka zo nan kenan daga nan ka shiga cikin harami kuma karshen fita daga cikin harami kuma akwai falo kin a rubuce to wannan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya kayyade tun yana rayi zamu tashi babu na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب صفة الحج ودخول مكة ما لم الله يجي كنسنا فدا واتوانا بابي ني واندكي بياني كمدا سفر يند حجتك ودخول مكة بيند واتومي حجي كوني عمرة واتوزيشي كفرن مكة lokacin da yazo da nihin haji ko umra to ga yanda ya dace ya shiga birnin Makka in ya shiga kuma menene farkon abin da ya kamata ya fara da shi kenan a takaice wannan babi iya abin da yake karantar da mu shine sifar yanda ake haji ko kace kaifiyarta shine malam yazo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda hadisi ne mai tsawo mai matukar fa'ida ba sai mun karanta lafazin ba domin yana da tsawo da yawa dan anan ma yanda malam ya zo da shi ya dan takaita shi ne amma hadisi ne wanda yana da tsawon gaske kamar yanda wannan hadisi a wannan babi shine ake kiran shi al-qum tushe kenan a duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka rawaito game da sifar hajji to babu wanda ya rawaito ta ɗaya bayan ɗaya kamar yadda Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda ya rawaito wannan hadisi da haka Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa littafi ya wallafa na musamman akan wannan hadisi yanda ya ambace shi da hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam kamar rawaha Jabir radiyallahu anhu شيني مالن كيفدا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما واتو daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yadda ke fada anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hajja ayyayi nihin hajji gane ku ba yana nihin cewa hajji ma'ana yayi hajji ya gama a yana so ya bamu labari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nihin hajji kamar yanda abin da yake cikin riwayar wanda malam ya shafi yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makatha bil madinati tis'a sinina lam yahujja manzon Allah ya zauna a birnin Madina tsawon shekara 9 manzon Allah bai yi haji ba tunda aka kaura aka koma Madina sai da aka shekara 9 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi haji ba Jabir yake cewa sannan a shekara ta 10 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sanarwa a cikin jama'ar sa yayi shela cewa a wannan shekara wato zai tafi yayi haji wannan gangami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi jama'a daga cikin sasanni na duniya ma'ana duk inda suke musulmi wato sai suka ringa gabatowa birnin Madina duk inda suke musulmi sai suka ringa zuwa birnin Madina domin su hadu anan su fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin su je su yi koyi da shi game da wannan ibada su gai wannan ibada yadda take a aikace taro ne aka yi wanda yake ba karamin taro ba kamar yadda Jabir Allah ya kara masa yadda yake fada da aka zo za a fita lokacin da aka zo nan Zulhulaifa da za aka fita yace da nan kalli gaba na yace iya gani na yace jama'a ne daga wanda ke kan abun hawa sai wanda yake dan kasa ban gaban karshen jama'a yace haka da na waiwaya bayana ban gaban karshen jama'a haka dama ta haka hagu ko ina jama'a ce domin adadin jama'ar Ramadan Allah ya fita da su Allah kadai ya san adadin su mutane ne waɗanda suke ba na kadan ba domin daga ko ina jama'a maza da mata da yara da manya suka zo nan birnin Madina suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan yake cewa fa kharajna ma'ahu, yace sai muka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan fita kwa sun fita ne a ran 25 ga watan Zulqa'ada, 25 wato ga watan Zulqa'ada a shekara ta 10 da hijirarsa suka fita. Kuma an fita ne daga birnin Madina wato bayan sallar azhar, bayan an sallaci sallar azhar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara jama'arsa wato suka fita. Shine yace fa kharajna ma'ahu, wato muka fita tare da shi, kenan maza da mata da yara da manya. Hatta idza ataina zal hulaifa, yace har aka kai lokacin da muka zo zul hulaifa, wanda lokacin da kafin a fita sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma jama'a wata khutba, wanda a cikin khutbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu al-mawaqitul makaniya, wuraren da ake daukan harami, wanda ya bayyana musu cewa zul hulaifa shine miqatin mutanen Madina, al-juhufa shine miqatin mutanen Sham da Masr, yalamlam shine miqatin mutanen Yaman, karnul manazil wato shine miqatin mutanen Najd, zatu hir shine miqatin mutanen Iraq. Sai da manzon Allah ya bayyana musu a cikin kudubar da ya musu kafin a fita daga birnin Madina. To shine anan Jabir yake cewa hatta ataina zul hulaifa, har aka kai lokacin da muka zo zul hulaifa, sun iso zul hulaifa a lokacin sallah ta asar, wanda tsakanin Madina ta da zuwa zul hulaifa tafiya ce ta mil 12, mil 12, ma'ana daga nan Madina ta da kenan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa zul hulaifa mil 12 ne. Yace lokacin da muka iso zul hulaifa, fa waladat Asma'u bintu Umayis, Asma bintu Umayis matar Abu Bakar, Allah ya kara masa, Allah ya kara mata yadda, wato sai ta aiki ta haifi danta shine Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Ai usulun zul hulaifa wato na guda ta kama ta anan ta haifi Muhammad ibn Abi Bakar. Bayan lokacin da ta aihu sai ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faru. Manzon Allah sai ya ce da ita iktasili, manzon Allah ya ce yi wanka domin ɗaukan harami, wastasfiri bi thawbi, manzon Allah ya ce ki yi kunzugu wato da wani tufa. Me ake cewa wato kunzugu? Shine ma'ana ta ɗaura wani tsumma kenan a tsakanta haka, sannan sai ta sanya wani tsumma kenan sai ya biyo ta rabarabar ƙawafuwanta, kenan sai ta ɗaure shi a jikin kenan wannan tsumma wanda yake tsakiyarta kenan. Kamar misali banti da mutanen da suke, idan mutum ya ɗaura wani tsumma ya naɗa a tsakiyar shi, sannan kuma sai ya janyo wani tsumma ya biyo ta tsakanin kenan cinyoyin shi kenan, ya rufe al'aurarsa. Menene hikima a nan kenan don ta tsayar da zubar jini? Maza Allah ya ce ta yi wannan, shi ne ya ce mata ibtasili wato yi wanka, wannan wanka da za ta yi wanka ne wanda yake da ɗaukan harami, wanda kar mu manta bayani ya gabata, wanka domin ɗaukan harami sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kaifiyar wannan wanka da sifarsa baya da bambanci da wankan janaba, kawai abinda yake bambanta su ita ce niyya. Kuma wannan yana nuna mana hatta da mai jinin al'ada ko jinin biki, to an shir'anta mata yin wanka wanda yake da ɗaukan harami. Kaga anan tana cikin wannan jini na biki ne, manzon Allah ya ce mata ibtasili, yi wanka domin ɗaukan harami, wastasfiri, manzon Allah ya ce ki yi kunzugu, shine ki ɗaura wani tsumma ma'ana a tsakanki, sannan kuma ki sanya wani tsumma kenan ki ɗaura shi kenan a rabarabar kenan cinyoyinki, sai ya zamanto kenan sai ki ɗaura shi a jikin na tsakiyar kenan ta dayar da zubar jini shine manzo Allah yace wastasfiri bi thawbi ma'ana ki kun zubo da wani tufafi wa aharmi manzo Allah yace ki dau harami an gane ko ki dau harami game da abin da kike nihi haji ko umra dan haka wannan yana nuna mana da me jinin al'ada da me jinin biki wannan baya hana su wato daukan harami an gane ko sannan sai yace wa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil masjid wato a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yayin salla a cikin masallaci na Zulhulaifa wato salla ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallata ita ce sallata wato sallata az-zuhr abinda muke so mu gane da aka zo Zulhulaifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yada zango anan sun yi az-zuhr a birnin Madina aka iso Zulhulaifa a lokacin la'asar da manzon Allah ya sallaci la'asar anan ya sallaci magariba ya sallaci isha aka wayi gari ya sallaci sallar asuba da az-zuhr ta yi tawashe gari da manzon Allah ya sallaci sallar az-zuhr a lokacin nan kuma aka yi niyyar tafiya kenan sai da aka kwana a nan Zulhulaifa sai da manzon Allah ya sallaci sallah biyar shine anan da yace wa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil masjid manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sallaci sallah ta az-zuhr kenan a rana ta biyu kenan a nan Zulhulaifa wanda wannan gaba tana nuna mana wato shine mustahabbancin daukan harami karshen sallah sallah ta farilla ko ta nafila tare da cewa shi daukan harami ba shi da wata nafila tashi wanda take mai zaman kanta nafilar da ake yi ana yin ta sunna ce ta arwalla in ya kasance karshen sallah ta farilla ne mutum yayi an gane ko bayan an sallaci sallah ta farilla a lokacin nan mutum sai ya dau haramin sa in kuma ba lokacin sallah ta farilla bace mutum yayi arwalla sai ya nafila raka'a biyu sannan a wannan lokaci sai ya dau haramin sa shine anan yace wa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil masjid wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya sallaci sallah ta az-zuhr a nan masallaci na Zulhulaifa bayan ya gama kuma rakibal qaswa sannan manzon Allah ya hau tagorarsa wanda ake kiranta da suna al-qaswa domin tana da sunaye da dama al-qaswa ko al-abba ko al-jada'a wannan duka sunayen ta ne tare da cewa wasu malamai suka ce ita wannan taguwa sunanta al-qaswa kuma tare da cewa yana da wasu taguwai waɗanda suke da sunaye daban kina al-abba da kuma al-jada'a wasu malamai suka ce gaba ɗaya dai sunayen wannan taguwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace kuma rakibal qaswa sannan manzo Allah ya hau taguwarsa mai suna al-qaswa hatta izastawat bihi ala al-bayda har aka kai lokacin da ita taguwar wato ta tabbata da shi alal baida wato akan dawa wanda ake kiran shi ko kuma mu ce wani tudu da ake kiran shi al baida wannan shi al baida yana nan kenan daga nan kabarin Muzdalifa kabarin babu Muzdalifa ba wannan Zulhulaifa daga an danyi gaba ake iske al baida shine yace hattasta wati bihi alal baida har aka kai lokacin da ta tabbata da shi alal baida wato a wurin da ake kiran shi al baida kenan lafazin istawat anan kana iya daukan shi bi ma'ana hatta alat bihi alal baida kenan lokacin da ta daukaka ta hau al baida ko kuma ta tabbata da shi akan al baida domin shi lafazin istiwa idan yayi ta'addi bi ala to ma'anarsa shine al ulu wa su'ud wal irtifa wal istikrar kenan a takaice kace lokacin da ta daukaka da shi akan wurin da ake kiran shi albaida ko kuma ta tabbata da shi akan albaida a halla bit tauhid a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato sai ya daukaka muryarsa bi tauhid game da fadar labbaik allahumma labbaik ita ce ake kimi da tauhid alai kenan kadai ta Allah domin tarbiya abinda ta kunsa shine kadai ta ubangiji subhanahu wataala don haka ake kiranta da tauhid shine yace a halla bi tauhid maza Allah ya daga muryarsa bi tauhid wato game da yin tarbiya shine yace labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak maza Allah yace labbaik allahumma labbaik na amsa maka ya ubangiji na na kuma amsa maka labbaika na dai kuma amsa maka ya ubangiji na la sharika laka baka da wani abokin tarayya a cikin zatinka ko a cikin sifofinka ko a cikin sunayenka ko a cikin ayyukanka labbaika na dai kuma amsa maka ya ubangiji na innal hamda lalle dukkan wani dangi ne yabo wan ni'ima da dukkan wata kyauta laka naka ne wal mulk kuma mallakar ka ce la sharika laka baka da abokin tarayya wannan shine iya tadbiyar da tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka malamai suka ce an so mutun ya takaita akan sigar da tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya halatta mutun ya dada kamar yanda manzon Allah yana ji wasu daga cikin sahabbansa wato suna dadawa akan tarbiyar amma tare da haka manzon Allah bai ci da su komai ba kamar yanda aka samu wasu suna dadawa labbaika zal ma'arij labbaika zal fawadi haka suke dadawa har ma ibnu umar Allah ya kara masa yadda shi yana dadawa yana cewa labbaika ilahal haqqi labbaik kuma zan Allah ya ji da dama daga cikin sahabbansa wato suna dadawa game da talbiya amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi hadisi ba to amma abin da yafi dacewa mutun ya takaita akan abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita dadawar a matsayin halaka ne kenan takaitawa akan abin da wannan kuma sunna ne shine yace a halla bi tauhid manzon Allah ya daga muryarsa wato game da talbiya shine yace labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kuma anan zamu fa'idanci cewa daga murya game da yin talbiya wannan sunna ne kamar yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke daga murya har sai ya kai muryarsu tana fashewa to haka ake bukata kuma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi fiyayyen aiki a cikin hajji sai yake cewa al-hajju was-sajj wato daga murya game da yin tarbiya kuma sannan da zubar da jini shine wato suke hadaya jahir yake cewa hatta idza ataina al-baita har aka kai lokacin da muka iso dakin Allah mai al-hurma istaslama rukuna farko wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya sumbanci ar-rukun mi yake nihi da ar-rukun anan shine al-hajarul aswad shine ake kira da ar-rukun domin shi al-hajarul aswad din yana jikin wato shi wannan kimshiki shi kwadaman rukunin guda biyu ne akwai ar-rukunul yamani sannan akwai ar-rukun wanda kenan hajarul aswad yake jikin sa to anan abin da yake nihi da istalama rukuna manzo Allah sai ya sumbanci al-hajarul aswad kina wannan yana nuna mana farko idan mai hajji ko mai umra ya iso birnin Makka shine malamai suka ce lokacin da ya shigo masallacin Allah mai al-hurma zai fara tawafi to a lokacin nan sai ya dakatar da talbiya shine fadar labbaik allahumma labbaik amma tun daga miƙati idan mutun ya dauki harami to zai yawaita fadar labbaik allahumma labbaik kuma musamman lokacin da zai hau abun hawa da lokacin da zai sauka da lokacin da aka hau tudu da lokacin da aka gangaro to ana bukatar a irin wannan yanayi mutum ya yawaita talbiya kamar yanda yake cikin shi wannan hadisi na Jabir Allah ya kara masa yadda malam ya takaita hadisin ne ya zo da kawai wuraren da yake da bukata, saboda hadisin yana da tsawon gaske. Shi ne a nan yake cewa hatta idza ataina albayta, lokacin da muka isu ɗakin Allah mai alhurma, istadama rukuna, manzon Allah sai ya sumbanci wato hajarul aswad, shi ne wanda a Hausa ake kiran shi kenan wurin shan nono, wannan bakin dutse wanda asalinsa daga gidan aljanna, wato aka fito da shi. Me ake kira da, me ake nihi da al-istilam? Al-istilam shi ne ka dura hannunka akan abu sannan sai ka sumbanci hannun, shi ne ake kira al-istilam. Ka dura hannunka akan abu sannan kuma ka sumbanci hannun, wannan ita ce dama ta biyu. Dama ta farko wadda ake so mutum ya sanya kanshi ya sumbanta shi ne ake kira at-taqbil. To in har ya kasance wannan dama bata samu ba saboda cunkoson jama'a, ba yanda za ka iya soka kanka ka sumbanta, to anan sai ka dora hannunka akan shi, a jikin shi. Idan ka dora hannunka sai ka sumbanci hannun. In wannan dama ta biyu bata samu ba, dama ta uku daga inda kake nesa da shi sai ka yi nuni, an gane ko, sai ka daga hannu ka yi nuni ka ce Allahu Akbar. Wannan iya abin da yake sunna mustahabba. Idan mutum zai fara tawafi, to zai fara ne da sumbantar Hajarul Aswad, ka sanya kanka ka sumbance shi. In wannan dama bata samu ba, ka dora hannunka akan shi sai ka sumbanci hannun. In wannan dama bata samu ba, daga inda kake sai kai nuni gare shi. To a lokacin nan kuma zaka faɗa bismillahi Allahu Akbar, haka za ka faɗa, sannan sai ka faɗa kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Haka za ka faɗa lokacin da za ka sumbanci wato wannan dutse kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne a nan sai ya ce faramala salatan, da manzon Allah ya sumbanci wannan Hajarul Aswad, manzon Allah sai ya yi sassaka salatan, wato a kewayo uku na farko. Idan aka ce sassaka, wato shi ne sauri a wajen tafiya, amma tare da kusantar da taki, karkarin ga jefa kafa kana wato dogon taki. A abinda ake bukata shi ne taqarrubul khutwa, ya zamanto mutum yana kusantar da wato takinsa. Kamar misali, in kana so ka gane kenan irin motsa jiki da jami'an tsaro suke yi, dan gudu-gudu da ake ana kewaya gari a motsa jiki, ai kaga ai ba doguwar fa bace ba ake ana gudu, a kusa da kusa ne ake haka. To wannan a kewayo uku na farko ake bukatar ai wannan sassaka, shi ne ake kira arramal, ko kuma ka kiraye ta al-khabab, shi ne sassaka a Hausa. Kenan dan gudu-gudu, shi ya wuce tafiya amma bai kai gudu ba, amma kuma tare da kusantar da taki kenan, karkarin da jefa kafa. To wannan a kewayo uku na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan sassaka kenan a dukkan kewayen, amma banda tsakanin kenan Hajarul Aswad zuwa rukunul yamani. Kenan kamar misali, a ce mutum ya kewayo, sai mu ce daga wannan gimshikin zuwa wancan, kenan shi a nan manzon Allah tafiya yayi a wannan kewayo uku na farko. Kenan daga rukunul, daga Hajarul Aswad zuwa rukunul yamani, a wannan kewayo uku da ya sassaka, to a wannan tsakani tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. Dan haka kuma ita wannan sassaka ta keɓanta ne da maza banda mata, an gane ko, maza su aka sunnanta ma, su ma kuma sai in babu cunkoson jama'a, in har akwai cunkoson jama'a, to wannan sassaka ta sauka daga kanka. Kenan sai in akwai wato sanari, kenan babu cunkoso, ko kuma ya kasance mutum yana da damar da zai iya yin wannan sassaka, in har akwai wata illa wadda za ta hana shi yin wannan sassaka, to sassakar ta sauka daga kanshi. Wanda kar mu manta bayani ya gabata hikima game da wannan sassaka, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta bakwai da sahabbansa suka zo domin yin umra, bayan a shekara ta shida mutanen Makka sun hane su, sun hana shi shigowa Makka. Jita-jita ta yaga a birnin Makka cewa ai duk jikinsu ya kanjame sun bushe saboda yunwa. A lokacin da aka iso manzon Allah da ya ji irin wannan jita-jita da suke, manzon Allah sai ya ce to kowa ya fito kafadarsa ta dama. Shi ne ake kira al-ittiba, wanda in za ka yi wannan dawafi, dawaful qudum ko dawaful umra, huddo kafada ta dama sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutum zai yi wannan dawafi. Sannan manzon Allah ya ce kuma kowa ya yi sassaka a wannan kewayo uku na farko. Shi ne sababin yin wannan sassaka, kuma sai ya zame mana sunna har zuwa kiyama. Kenan abinda muke so mu gane kenan, lokacin da mutum zai fara wannan dawafi zai huddo kafadar shi ta dama, sannan kewayo uku na farko zai yi su da sassaka. Sai ya ce wa masha arba'an, hudun na karshe gaba ɗayansu manzon Allah sai ya yi su da tafiya. Kenan ukun su kaɗai ne ake sassaka, amma cikon hudun na cikon bakwai ɗin su da tafiya ake yin su. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama wannan dawafi, wanda wannan ana kiran shi dawaful qudum, wanda sunna ne ko mu ce wajibi ne ga wanda yake hajji, kirani ko hajji wanda take ifradi. Idan an iso Makka ba masauki ba zai je ya nemi masauki ya zauna, a'a, zai zo masallacin Allah mai alhurma ya yi dawaful qudum da wanda yake mai kirani da wanda yake mai hajji ifradi. In mai tamattu'i ne to daman wannan dawafi da zai yi dawafi ne na umra, dawafi ne na umra, shi kuma rukuni ne daga cikin rukunnanta. Shine anan Jabir sai yake cewa kuma ata maqama Ibrahim, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je ma maqamu Ibrahim, kamar yadda yake cikin riwayar lokacin da manzon Allah ya zo nan sai ya karanta wannan aya wattaqizu min maqami Ibrahim musalla. An gane ko kuma wattaqazu min maqami Ibrahim musalla. Manzon Allah ya karanta wannan aya, karanta wannan aya sunna ne. In ka zo nan kenan maqamu Ibrahim za ka karanta wannan aya. Fa salla, manzon Allah sai ya yi salla raka'a biyu. Manzon Allah ya sanya maqamu Ibrahim tsakanin shi da Ka'aba, dan haka kenan bayan maqamu Ibrahim mutum zai zo ya yi wannan nafila raka'a biyu, kenan maqamu Ibrahim tana tsakanin shi da Ka'aba. To dangane da yin wannan nafila raka'a biyu a nan maqamu Ibrahim, wasu malamai sun tafi akan cewa dole ne mutum ya yi a nan, amma tare da cewa magana mafi rinjaye in har so samu ne mutum ya zo bayan maqamu Ibrahim ya yi wannan nafila raka'a biyu. In har bai samu, wato ko ina ya samu a cikin masallaci zai iya yin wannan nafila raka'a biyu. Kuma kamar yadda ya zo a raka'a ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Fatiha, qul ya ayyuhal kafirun, manzon Allah ya karanta. A raka'a ta biyu bayan Fatiha ya karanta qul huwallahu ahad, wanda ita wannan nafila raka'a biyu sunna ce ta dawafi. Idan mutum yayi dawafi kewayo bakwai to zai zo maqamu Ibrahim yayi nafila raka'a biyu. Shine anan Jabir yace kuma ata maqama Ibrahim, sannan sai ya tafi wato maqamu Ibrahim. Fa salla, manzon Allah ya yi salla raka'a biyu. Kuma raja'a ila rukun, sannan manzon Allah da ya salamce wato sai ya dawo zuwa Hajarul Aswad, shi ne dai ake kira da ar-rukun anan. Fastalamahu, manzon Allah ya koma wato sumbantar shi. Idan kaga wannan a farkon fara dawafi mutum zai sumbanci wannan dutse, sannan kuma a cikin dawafinsa duk lokacin da ya kewayo ya iso gun wannan dutse hannu sai ya koma sanya kanshi ya sumbanta. A duk kewayen da mutum zai yi, in ya iso kanshi sai ya sa kanshi ya sumbanta, in bai samu sanya kansa ba sai ya dora hannun shi ya sumbanci hannun. Idan wannan dama ta biyu bata samu ba daga inda yake nesa da shi, sai ya daga hannu ya masa ishara sai ya ce Allahu Akbar, hannu sai ya wuce. Kenan a dukkan wani kewayo bakwai da mutum zai yi sai ya sumbace shi, a farko ka sunbanta, in ka kiwoyo ka sunbanta, in ka sake kiwoyo ka sunbanta har ka gama tawafi. In ka gama tawafi ka ji maqamu Ibrahim kai nafila raka'a biyu, idan ka gama hallo sai ka dawo wurin Hajarul Aswad din sannan ka koma sunbanta shi. Shine anan yace kuma raja'a ila rukun, sannan manzon Allah ya dawo zuwa Hajarul Aswad fastalamahu, manzon Allah ya tura hannun shi akan sa sannan ya sunbanci hannu. Thumma kharaja min al-babi ila safa, manzon Allah sai ya fita daga kofar da ake kiranta babu bani mahzu ko kuma babu safa haka suke kiranta a yau. Manzon Allah sai ya fita ta wannan kofa ila safa, manzon Allah ya tafi ya hau kan dutsen safa, wanda safa a wancan lokaci dutse ne, to amma an dan murje shi an rige masa fadi an wani tsawo, sannan kuma an zuba wani abu kamar bakar kwanta a kan shi kamar yanda yake a yau. Manzon Allah ya je ya hau kan safa, falamma da na minas safa, lokacin da manzon Allah ya kusanci safa, lokacin da zai hau kara, a manzon Allah sai ya karanta wannan aya, inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim. Haka manzon Allah ya karanta wannan aya, karanta wannan aya sunna ne, a lokacin da mutum zai hau safa zai karanta wannan aya. Manzon Allah sai ya ce abda ubi ma bada Allahu bihi, manzon Allah ya ce ina farawa da abinda Allah ya fara da shi a wajen ambatu, domin Allah sai da ya ce inna safa, sannan sai ya ce wal marwa, kenan kaga da safa ya fara sannan ya ce wal marwa. Dan haka manzon Allah ya ce abda ina farawa bi ma bada Allahu bihi, da abinda Allah ya fara da shi. Farakiyar safa, manzon Allah sai ya hau kan dutsen safa, hatta ra'al baita, manzon Allah ya fuskanto Ka'aba sai da ya hango daki, shine yace fasta gaba da kibla, manzon Allah ya fuskanci al-kibla kenan ya fuskanto Ka'aba. Fawahada Allah, manzon Allah ya kadaita ubangijinsa, wa kabbarahu ya girmama shi. Menene ma'anar fawahada Allah wa kabbarahu? Shine yace wa qala, manzon Allah ya fada yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Haka manzon Allah ya karanta wannan addu'a, ya karanta wannan zikiri da ya hau safa. Manzon Allah kine wannan addu'a yace la ilaha illa Allah, babu wani abun bauta kusa cancanta da gaskiya face Allah mahaliccin kowa da komai, wahdahu shi kadai yake, la sharika lahu ba shi da abokin tarayya, lahul mulku shi ke da mallakar kowa da komai, walahul hamdu kuma shi ya cancanci yabo a sama da kasa da duniya da lahira, wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan dukkan komai, babu abin da ke gagararsa. Sai ya ce la ilaha illa Allah wahda, babu wani abun bauta kusa cancanta da gaskiya face Allah shi kadai, anjaza wa'adahu Allah ya zartan ma manzansa alƙawarinsa, ko kace ya zartan ma da mu'minai alƙawarinsa, tunda Allah ya yi alƙawarin zai ba su galaba akan makiyansu, to ga yau Allah ya ba su galaba, sun samu dama sun zo Makka domin yin haji. Shine yace anjaza wa'adahu, Allah ya zartan ma da bayinsa alƙawarinsa, wa nasara abdahu kuma ya taimaka ma bawansa shine Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wa hazama al-ahzaba wahdahu shi kadai wato ya karya jama'u waɗanda suke na kafirai masu hannun ruwa gudu. Umma da'a baina zalika, sannan manzon Allah yayi addu'a wato tsakanin wannan, qala mithla hadha thalatha marrat, wannan addu'a sai da manzon Allah ya maimaita su uku. Qala anan bi ma'ana fa'ala, kenan min babi idlaqi alqawli 'ala alfi'li, ma'ana manzon Allah sai da ya maimaita wannan zikiri su uku. Kaga ko kuma tsakanin wannan zikiri da yayi na farko, manzon Allah ya daga hannuwansa yayi addu'a yayi addu'a ya roki ubangiji bukatun shi na duniya da lahira sannan kuma ya koma yin wannan zikiri hannu ya daga hannun shi yayi addu'a yayi addu'a sannan kuma hannu ya koma yin wannan zikiri sai da ya maimaita su uku shine yace thumma da'a baina zalika sannan manzon Allah yayi addu'a tsakanin haka kenan wannan zikiri da qala mithla hadha thalatha marrat manzon Allah ya faɗi wannan addu'a su uku manzon Allah yayi da ya gama wannan addu'a thumma nazala manzon Allah sai ya sauko ya gangaro ila marwa wato zuwa marwa ya tafi zuwa marwa hatta idan sabbat qadamahu fi badil alwadi lokacin da wato duga daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka gangaro fi badil alwadi wato a cikin kwari kwarin da ake kiran shi kenan al-milayn al-akhdaray an gane ko wani gangare ne kenan idan ka shigo to anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sa'a wato sai yayi sassaka shine yayi dan gudu-gudu kenan da ya gangaro daga Safa zai tafi Marwa lokacin da ya iso wurin da ake kiran shi al-milayn al-akhdaray akhdaray shine kenan yace hatta idan sabbat qadamahu lokacin da dugadugansa kenan suka gangaro fi badin alwadi a cikin wannan kwari da ake kiran shi al-milayn al-akhdaray wanda wato tsanwayen fitulu ne da aka sa kenan da farkon shi da karshen shi ban san ba yanzu ko an canza tsanwayen kendir ne zaka gani daga nan farkon shi dan kuma zuwa karshen shi kenan a wannan tsakani to an sunnanta mana shine yin sassaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kenan dan gudu-gudu a nan mutun zai yi shi ma wannan yake banda ne ga maza wato banda mata kuma shi ma ya zamanto babu larurar da za ta hana mutun yin wannan gudu domin yin wannan gudu sunna ne shine yace hatta idan sabbat qadamahu lokacin da kenan dugadugansa wato suka gangaro fi badin alwadi cikin wannan kwari da ake kiran shi al-milayn al-akhdaray sa'a manzon Allah sai yayi sassaka yayi dan gudu-gudu hatta idza sa'idata lokacin da suka dan hayo tudu kenan suka fito daga cikin kwari dugadugan nasa masha manzon Allah sai ya ci gaba da tafiya kenan da ya dan ketare wannan kwari sai manzon Allah kuma ya ringa tafiya hatta atal marwa har sai da ya isa zuwa marwa a lokacin da ya isa marwa ita ma marwa kenan wani dan tudu ne wani dutse ne fa fa'ala ala al marwa kama fa'ala ala safa manzo Allah sai ya aikata akan marwa irin yanda ya aikata akan safa mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata akan safa lokacin da zai hau safa mi ya fada da ya kusanta inna safa wal marwa min sha'airillah fa man hajja baita aw itamara wala junaha alayhima an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim sannan manzo Allah yayi wannan addu'a la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdahu anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzab wahda to yanda manzon Allah yayi wannan zikiri akan Safa ya daga hannun shi yayi addu'a sai da ya maimaita su uku wannan zikiri da daga hannu yayi addu'a to haka akan Marwa ma da manzon Allah yazo sai da ya maimaita haka shine sai ya ce wa zakara al-hadisa Jabir sai ya ambata mana hadisin wa fihi a cikin hadisin sai ya ce falamma kenan wannan an zo an gama Safa da Marwa wanda shi Safa da Marwa kar mu manta rukuni ne daga cikin rukunnan hajji duk wanda yayi hajji ya gama bai yi Safa da Marwa to ba shi da hajji kuma rukuni ce daga cikin rukunnan umra to lokacin da aka zo aka yi Safa da Marwa an yi dawabi an zo an yi Safa da Marwa ita ko Safa da Marwa abinda muke so mu gane daga nan Safa idan ka tafi Marwa sai ka ce daya in ka dawo Safa sai ka ce biyu kenan ba sai ka je ka zo ba zaka ce daya kenan zuwa zaka lissafa da shi dawowa ma zaka lissafa da shi kenan zuwa da zawwa su uku sannan kuma da zuwa guda kenan ka fara da safa ka gama da marwa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi kuma a duk kai ka wanda zaka yi in ka zo wannan milailul aqdari anan an sunnanta wannan gudu da zaka yi a zuwan ka haka nan da dawowarka to kenan lokacin da aka zo masu tamattu'i da suka gama wannan safa da marwa to iya abinda suka yi manzon Allah ya umarce su suka je suka yi aski shikenan sun gama umrarsu a wannan lokaci suka sanya kayan su waɗanda suke na al'ada kuma duk abinda aka haramta musu lokacin da suka dawo harami to ya halatta gare su na yanke farce da shafa turare da sanya tufafi na al'ada da kusantar iyali da sauransu su kuma wanda suka zo da nihin yin kirani wanda suka hada kenan haji da umra aniya su kuma wannan da suka gama safa da marwa ba maganar kunci harami sun ci gaba da zama a cikin haraminsu haka waɗanda suka zo da haji ifradi wanda haji ce ita kadai to su ma ba maganar kunci harami bayan an gama safa da marwa kenan dole ne za su ci gaba da zama a cikin haraminsu shine anan sai yace falamma kana yawmu tarwiya wato yayin da yawmu tarwiya ta kasance ita ce ranar 8 ga watan Zulhijja yawmu tarwiya an ambace ta da wannan suna domin sukan ji ruwa wato su kai can Mina su aje shi yasa ake kiranta yawmu tarwiya to a ranar yawmu tarwiya kenan ranar 8 ga wata na Zulhijja tawajjahu ila Mina gaba ɗayan su da masu tamattu'i da masu kirani da masu ifradi gaba ɗayan su sai suka nufaci zuwa Mina kenan waɗanda suke cikin harami masu ifradi da masu kirani a ran nan kawai abinda suka yi suka kama hanya zuwa Mina su kuma masu tamattu'i a ran nan ran 8 ga wata kenan suka sake yin wanka domin daukan harami wanda yake na haji kenan suka yi wanka suka cire wannan tufafi na al'ada suka daura wannan zane suka yafa mayafi a lokacin nan kuma suka daga murya game da haji kenan labbaika hajjar kenan haka yau alhaji zai yi a masaukin da aka sauke shi a nan Makka kenan ran 8 ga wata zai yi wanka na daukan harami ya cire waɗannan kaya na al'ada sannan ya daura zane ya shafa wannan ya yafa mayafinsa a lokacin nan sai ya ce labbaika hajjar in yaso kuma sai a fita a kama hanyar Mina shine yace tawajjahu ila Mina sai suka fuskanta zuwa Mina wa rakiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hauta guwarsa domin zuwa Mina dan haka malamai suka ce anan sunna ce mustahabba daga nan Makka zuwa Mina haka nan daga Mina zuwa Muzdalifa haka nan daga Muzdalifa zuwa Arafa da sauransu hawan abun hawa sunna ne an gane ku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan waɗannan wurare ne ibada manzon Allah akan rahuminsa ya hauye tafi in kana da abun hawa kenan hawan abun hawan sunna ne saboda tafiya ce wadda take mai nisa dan kanshi daga nan wato harami na Makka zuwa Mina tafiyar ta kai kusan kilo 7 zuwa 8 shine yace wa rakiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hauta guwarsa zuwa Mina lokacin da aka isa Mina fa salla biha dhuhra manzon Allah ya sallaci azhar da lokacin da yayi wal asra da lokacin la'asr yayi manzon Allah ya sallaci la'asr wal maghriba manzon Allah ya sallaci maghriba da lokacin ta yayi wal isha ya sallaci isha ita ma a lokacin ta wal fajr da aka wayi gari lokacin asuba yayi manzon Allah ya sallaci sallar asuba anan abinda muke so mu sani waɗannan salloli manzon Allah kasarun su yayi amma bi jami'in su ba bi hada maghrib azhar da la'asr yayi jami'i ko ya hada magarba da isha kowace kenan za a yi ta a lokacin da sai dai kuma kasarar ta za a yi thumma makatha qalilan bayan an wayi gari ya sallaci sallar asuba manzon Allah sai ya zauna zamani wanda yake dan kadan kenan bayan gama sallar asuba hatta qala'ati shamsu har aka kai lokacin da rana ta hudu lokacin da rana ta hudu fa ajaza manzon Allah ya hau abun hawa da jama'a aka fita manzon Allah ya kitare musdalifa fa ajaza ay fa ajaza musdalifa manzon Allah ya kitare musdalifa hatta ata arafa wato har ya isa zuwa arafa dan da haka wannan yana nuna mana iya abin da yake sunna in an kwana a nan Mina to kar a tafi Arafa sai bayan hudowar rana an gane ko sabani ga wasu wanda zaka ga tun cikin dare za su fita zuwa Arafa wannan sabanin sunna ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fita ba zuwa Arafa wato sai bayan hudowar rana duk da cewa malamai sukan ba da fatawa game da halaccin haka shine ba dan komai ba saboda cinkoson jama'a shi yasa a ran bakwai ga wata tun daddare cikin dare ake kai mutane zuwa Mina saboda in aka ce sai an waye gari ran 8 ga wata za a tafi wasu ba sa isa Mina tun da safe wasu sai kusan la'asar wasu sai wajen magariba saboda cinkoson motoci sai ku yi sama da awa 2 a cikin mota tana tsaye bata kusa ba kafin tafiyar duka ga toce kilo 7 ba amma tafiyar nan akalla sai ku yi kusan awa 5 a cikin mota kafin ku isa ko sama da haka shi yasa malamai suke ba da fatawar ba laifi akan iya daukan mutane a cikin dare a kai su Mina kenan in an waye gari ran 8 ga wata a nan Mina za su yi wanka su dau harami kenan ba tun ran 7 ga wata ba mutun zai wanka ya dau harami a asirin 8 ga wata kenan daddare ne ake daukan mutane a kai su can Mina to haka wajen zuwa Arafa kenan akan dauki wani gun akan dauki mutane cikin dare a kai su amma abin da ya dace sai an waye gari ran 9 ga wata kenan bayan an yi sallar asuba rana ta hudu sannan za a kama hanya a tafi Arafa kamar yadda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi shine yace fa ajaza sai ya ketare musdalifa hatta ata arafa har ya isa zuwa arafa fa wajada al-qubbata kad duribat lahu bi nadira a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa arafa sai ya samu wata kubba an kafa masa ita wata ilbukka wato anan namira Namira wuri ne wanda yana kusa da Arafa amma baya cikin zagayen Arafa. Shine aka yi wani babban masallaci wanda ake kiran shi Masjidu Namira. Babban masallaci wanda in ka huto daga filin Arafa shine babban masallaci da ake iskewa. To wannan masallaci anan ne aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata irin bukka lokacin da ya iso wato Arafa domin ya iso Arafa kafin rana ta fushi. To sai ya iske a tintina an rage an masa wata yana bukka a nan fa nazala biha manzon Allah sai ya sauka ya shiga cikin wannan yana bukka hatta idza zagati shams a lokacin da rana ta karkata kenan lokacin azzahar yayi amara bil kaswa wato manzon Allah sai ya yi umarni game da taguwarsa mai suna al kaswa fa rushilat lahu aka daura mata sirdi ya hau taguwar fa'ata baqnal wadi wato manzon Allah ya zo wani wuri wani kwari wanda yake cikin Arafa kenan baqnal wadi wani kwari ne wanda yake cikin Arafa fa khababa an-nas manzon Allah ya yi ma jama'a khutuba wanda ita haji tana da khutuba guda hudu wanda ake buƙatar kenan amirul haji shugaba ya ma jama'a kuduba ta farko a ran 7 ga wata ake yin ta domin bayyana ma mutane hukuncen haji kuduba ta biyu a rana Arafa ta uku yawmun nahar shine ranar 10 ga wata bayan an zo an yi jifa na farko kuduba ta hudu ita kuma a ran 12 ake yin ta ran 12 ga watan Zulhijja kenan ran da ake jifa na kusan karshe to shine anan shine yace fa ata baqnal wadi manzon Allah ya zo cikin wani kwari dake nan Arafa fa khababa an-nas manzon Allah ya ma jama'a khutuba kuma abana bayan ya gama khutubar wato manzon Allah ya sa aka yi kiran sallah kuma aqama sannan ya sa aka tare iqama ba shi bi kiran sallar ba shi bi da da ikamar a umarni ne don abin da kace ayi to wannan tamkar kai ne kai don abin da ka bada umarni shine yace thumma abana idan sannan manzon Allah ya bada umarni game da yin kiran sallah aka yi thumma aqama sannan ya bada umarnin a tada ikama aka tada fa sallu dhuhra manzon Allah ya sallaci sallah ta azhar bayan an gama azhar kai tsaye thumma aqama manzon Allah ya sa aka tada ikama ta na asar fa sallu al-asra manzon Allah ya sallaci da asar wa lam yusalli bainahuma shay'an tsakanin azhar da al-asr kin manzon Allah ya sallaci ko wani abu na nafila dan haka in za a yi jami'in salloli biyu masu tarayyar lokaci to ba maganar ayi nafila tsakanin su ana gama wannan za a tashi ayi ta biyu kuma anan sai mu gane menene sunna game da yin jami'in salloli guda biyu kiran sallah din ta kaki amma kuma kowace sai an tada mata ikama haka manzon Allah ya arafa haka yayi a musdalifa kuma duk dararen da manzon Allah yake hada salloli biyu masu tarayyar lokaci azhar da al'asr ko magharba da isha manzon Allah yakan sa a yi kiran sallah a farkon lokaci sannan kuma kowace a tada mata ikama sabani ga malikiya da suka tafi akan cewa in za a yi jami'i na tsakanin salloli guda biyu sai an yi kiran sallah a farkon a ta biyu ita ma sai an yi mata kiran sallah shine yace wa lam yusalli bainahuma shay'an manzon Allah bai sallaci wani abu na nafila tsakanin ita azhar din da al'asr kina wannan yana nuna mana abin da yake sunna a arafa shine yin jami'i tsakanin azhar da al'asr kuma rakiba sannan manzon Allah sai ya hau raƙuminsa hatta atala mawqifa manzon Allah ya isa zuwa wurin tsayuwa فَجَاءَ نَبَأُنَا نَاقَتِهِ لِقَصْوَى إِلَى الصَّخْرَةِ مَنْ الله يَسَنَّ cikin taguwarsa wato ila sakharat yana mai fuskantar wadannan duwatsu duwatsu wadanda suke shimfida a nan Arafa kenan ya mai da cikin taguwar kenan ya zama to yana fuskantar wadannan duwatsu وَجَاءَ حَبْلًا مُشَى بَيْنَ يَدَيْهِ akwai wuri da ake kiran shi hablan musha wanda wani tudu ne na riri wanda yana gaban wannan duwatsu manzon Allah sai ya maida shi cewa shine a gaban sa wastaqbala al-qibla manzon Allah ya fuskanci al-qibla da ya fuskanci al-qibla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannun shi ya yi ta addu'a wanda kuma tsayuwa a Arafa din so samu ne mutum yayi akan abun hawan sa in har abun hawa bai samu wato mutum ya tsaya akan dura dugar sa lokaci ya tafi nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dalilin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك